daruruwan mutane ne ma dai suka asara rayukansu ta sanadiyar tashi hankula a kudancin jihar Taraba suke ko hada yankin da Mambila dake da albarkatun kasa da kuma adinai to sai dai kuma yanzu haka ma tuni fashi da shi da suka kama na samar da wani sansanin dindindin na sojin sama da filin saukan jiragen yaki a tsarin na Mambila domin tabbatar da zaman lafiya a jihar da yake jawabi yayin wata ziyara aiki da ya kawo zuwa tsarin na Mambila babban hafsan sojin sama na Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce akwai alamun nasara a kokarin da ake na magance matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu.
We have another quick response group in Busau in Zamfara state. That is the idea.
Da yake jawabi a fadar sarkin Mambila Dr. Shehu Audu Baju, babban hafsan sojin sama, ya ce yanzu haka dakarun sojin saman Najeriya na ba da gudunmawa a wasu sassa daban-daban na kasar, kuma za su ci gaba da wannan kokari da suke domin samun zaman lafiya a Najeriya.
We have another quick response group in Kerang in Plateau state and the whole idea is to ensure that we add value to what is being
to sai da kuma da yake mai da jawabi basrake yankin Mambila Dr. Shehu Audu Baju yace su fa a shirye suke masu ba nasu hadin kai
to see how to protect us and our people were more appreciative because they wanted the air force because we know our territory and we know how people come in to attack us in villages.
Ai kamar yadda kuka sani mu sarakuna kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasa kuma wallahi za mu ci gaba da wannan kokarin da muke yi musamman a wannan yanki namu na Mambila.
Without the air force the land army before they would leave Barua to come here would have run and left even the Chinese here. So you are most welcome. We hope you are going to have a nice area with your interest.
An dai dauki lokaci ana kallon tashi da malafawa rikici da kanta da hankulan jama'a yankin na Mambila to wai ko menene makasudin wannan ziyara a wannan lokaci ga dai babban hafsan sojin sama ya Marshal Sadi.
Dalilin ziyara ta shine ga abinda sansanin sojojin mu da muka saka nan mu ga wani irin guduma suke bayarwa ga sauran jami'an tsaro saboda su tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan waje wanda Allah ya bada albarkatu masu tarin yawa kuma daga dukkan alamu wannan sansani namu yana bada gudumawa kamar yadda ya kamata ga sauran jami'an tsaro kuma ina ganin nan ba da dadewa ba in Allah ya yarda da zarar mu warware wasu matsaloli da muke gani ya kamata mu samu base na helicopter anan saboda hanyoyi anan wajen yana da wahala so in kana son ka ce zaka yi zaka fuskanci wani matsala na tsaro sai dai ka using helicopter shine hanyar da zai fi sauki to amma na zazzaga na ga wuraren da ake da shi kuma ina ganin da dan gyara ka dan zamu iya mai da shi
haka nan kuma da ya juya game da sauran matsalolin tsaro musamman ma na Boko Haram babban hafsan sojin yace kullu ya fana biyan kudin sabulu musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya
to muna nan muna kokarin abinda ya sauƙaƙa mana kuma tare da gudumawar da gwamnatin tarayya da shugaba Muhammadu Buhari ya bada muna nasara kwarai da gaske a wurare daban-daban wa wannan sansanin da aka kafa ma yana ɗaya daga cikin nasarorin da zamu ce mun yi saboda da ba wannan sansani a wajen nan kuma kasancewar sansanin yanzu ya kawo ƙarin zaman lafiya suna abin aiki da takwarorin su na sojojin ƙasa da sauran mutane saboda su tabbatar da zaman lafiya so ina gani a takaice muna nasara amma al'amari na tsaro al'amari ne ba na sojoji kawai ba al'amari ne na kowa da kowa kowa da kowa yana da irin gudumawa da zai bayar saboda a samu zaman lafiya
tarayyar Najeriya dai na koshirin fuskantar zabe a nan da ƴan kwanaki kadan kuma matsalar rashin tsaro na iya illa ga makomar zaben da ma watakila makomar kasar baki daya kuma yanzu mako an zura ido ne a ga irin nasarar da ayyukan jami'an tsaron ka iya kawa kafin da lokaci da ma kuma bayan zaben. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Mambila a Najeriya.